Davulo, Wemenene Ajisu, Wemenene Ajiaruia, Shere Ata, Suna Zagimu, Muna Chingaba, Suna Kishimu, Muna Chingaba, Ndezagin Sukesa, Muke Chingaba, Kufadi Musukasubari, Suchigaba Kasubari. Nda kishin suke samu ke cingaba ku fadi musu kasu bari su cingaba kasu bari onye oh, yeah, yeah, gare gale su onye oh, yeah, yeah, gare gale su onye oh, yeah, yeah, gare gale su muda su ne muka wuce kaga suna ta zagin mu da mun hado mun yi kyau kuma kaga suna ta kishin mu Besa baku son kirikin mu kuba Allah bane baku da ikon mu sun tara akora ne suke ta cizon mu mu babu ku bane ku dena reading mu kuna follow mu amma baku liking mu ku bar mu na life mu Lailatul Qadr shike protecting mu she sa ku ka don ku stop mu wani ya je Dubai na ruwan ku mu ga yan yara ga su da yawa gidan ku baku gan komai ba sannan ba kauyawa mayun gamba ga suna zagin mu suna zagin mu Muna cingaba suna kishin mu muna cingaba inda zagin suke sa muke cingaba ku fadi musu kasu bari su cigaba kasu bari inda kishin suke sa muke cingaba ku fadi musu kasu bari su cigaba kasu bari oh yeah 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 gare gale su oh yeah 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 gare gale su oh yeah yeah Oh yeah 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 Munafuka ya jisu Bad energy people Dem de hate ama mumfi Se mususunji kunya Maza 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 try mususunji kunya Maza 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 Se mususunji kunya Maza 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 try mususunji kunya Maza 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 Akuya Maza maza maza, yawa 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 Jaga 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 mumu su pasa pasa Magana mbaki muka mabindiga gaga gaga Wa menene Suna zagin mu Muna cingaba Suna kishin mu Muna cingaba Nde zagin suke sa muke cingaba Ku fadi musu kasu bari Su cigaba kasu bari Nde kishin suke sa muke cingaba Ku fadi musu kasu bari Su cigaba kasu bari Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. Gare gale su. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. Gare gale su. Oh yeah yeah yeah. Gare gale su. Gare gale su.